sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkanku da wannan lokaci wanda yanzu haka agogon mu a gundumar Colombia ke cewa karfe 4:30 na yammaci wannan rana ta Litinin 12 ga watan Afrilu shekara ta 2021, wanda ni Yusuf Aliyu Harande zan jagoranci shirin tare da taimakon Maryam Dauda da sauran abokan aikinmu. A cikin shirin muna dauke da rahoto akan taron gwamnonin kudu maso gabashin Najeriya da suka gudanar akan matsalolin tsaron gaggawa. Kana wai allurar rigakafin corona tana iya karya azumin mutum? Haka zalika wata kungiya ta yi kira ga yi karin albashi ga ma'aikatan shari'a a Najeriya. Kana kamar kowace ranar Litinin, muna tafe da rahoton mu na musamman daga jihohin arewa ta yamma. Amma dukkan mun kai ga waɗannan, sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A yau Litinin, gwamnatin sojan ƙasar Myanmar ta gabatar da ƙararraki 6 akan shugaban farar hular da aka tumɓuke Aung San Suu Kyi, yayin da ake ci gaba da yin zanga-zangar Allah wadai da juyin mulkin da aka yi a ƙasar a ranar 1 ga watan Fabrairu. Min Min So, lauyan Suu Kyi, ya faɗa wa manema labarai cewa karo na biyu kenan ana tuhumar Suu Kyi da saɓa matakan COVID-19 na ƙasar a lokacin wani zaman kotu da aka yi ta bidiyo. Min Min So ya kuma ce Suu Kyi ta buƙaci kotun ta bata damar ganawa da lauyoyinta ido da ido a zaman da aka yi na yau Litinin. Dama ana tuhumar Suu Kyi 'yar shekara 75 da laifukan da suka hada da mallakan na'urorin sadarwa masu kama da wayar hannu guda 6 ba bisa ka'ida ba. Mafi girma a cikin laifukan shine saba wata dokar sirri ta zamanin mulkin mallakar ƙasar, wanda ta yi ta fuskanci daurin shekara 14 idan aka gano ta aikata laifin. An tsara Suu Kyi da wasu 'yan gwamnatinta ta farar hula tun lokacin da sojojin suka yi juyin mulki fiye da wata 2 da suka wuce. Suna mai cewa an taka bakuɗi a zaben watan Nuwamba da aka yi, wanda jam'iyyar Suu Kyi ta National League for Democracy ta lashe. Ƙasar Japan ta fara yi wa masu manyan shekaru rigakafin COVID-19, yayin da hukumomin Tokyo babban birnin ƙasar suka sanya tsauraran matakai don daƙile ɓarkewa annobar karo na 4. Kimanin cibiyoyi 120 ne aka buɗe a faɗin Japan a yau Litinin don rabon rigakafin farko na kamfanin Pfizer don 'yan shekara 65 zuwa sama. Jami'ai sun ce suna sa ran isowar rigakafi kusan miliyan 100 na kamfanin na Pfizer zuwa ƙarshen watan Yuni, wanda yawansa zai isa a yi wa masu manyan shekaru 'yan ƙasar miliyan 36 rigakafin, yayin da ƙasar ke ƙoƙarin yi wa mutane da yawa rigakafin a kan kari kafin wasannin Olympics da ke tafi, wanda za a fara ranar 23 ga watan Yuli. Gwamnan Tokyo Yuriko Koike ya yi kira ga wuraren sai da abinci da barasa a yankin da su rage yawan awoyin kasuwancinsu. Ya kuma yi kira ga mazauna birnin da su kauracewa tafiye-tafiyen da ba su da muhimmanci a ƙarƙashin wata doka da aka sanya da za ta ci gaba da aiki har zuwa 11 ga watan Mayu. An sanya wurare da yawa a ƙarƙashin dokar ta ɓaci a Japan saboda ƙaruwar masu kamuwa da cutar coronavirus. A Burtaniya kuma, a yau Litinin aka sake buɗe wuraren sana'o'i bayan tsauraran matakan kulle da aka sanya kusan wata 3 saboda ɓarkewar cutar coronavirus da aka samu sakamakon wani nau'in cutar da aka gano a ƙarshen shekarar da ta gabata a kudancin garin Kent. Wasu wuraren kasuwancin kuma an buɗe su ne bisa sharaɗi. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ƙasar Iran ta zargi Isra'ila da silar ɗaukewar wutar lantarkin da ta faru a cibiyar makaman nukiliyar Iran ta Natanz da ke ƙarƙashin ƙasa. Wani mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Iran, Sa'id Kachibzadi, ya ce injinan inganta uranium sun lalace kuma Iran za ta ɗauki matakin maida martani da bai bayyana ba a kan Isra'ila. Jagoran aikin nukiliyar ƙasar, Ali Akbar Salehi, ya kira ɗaukewar wutar lantarkin da ta faru jiya Lahadi ta'addancin nukiliya. Hukumar makamashin atom ta ƙasa da ƙasa, wani sashi na Majalisar Ɗinkin Duniya da ke sa ido akan shirin atom ɗin Iran, ta faɗa a jiya Lahadi cewa ba ta da masaniya game da halin da ake ciki biyo bayan abubuwan da suka faru ba tare da ta ba da ƙarin bayani ba. Wasu da ake kyautata zato ƴan Boko Haram ne sun kai hari a wasu cibiyoyin kungiyoyin agaji na ƙasa da ƙasa da yawa inda suka banka musu wuta abinda kuma a jiya lahari ya janyo damuwa game da rayukan ma'aikatan jinƙaya arewa maso gabashin Najeriya nan take dai babu wanda ya dauki alhakin kai har-haren garin Damascus da aka kai rana Asabar da daddare amma ana zargin bangaren kungiyar ta masu tsauraran ra'ayi da aka fi sani da ISWAP da kai harin a shekarar da ta gabata mayakan sun gargaɗe ƴan Najeriya kan cewa za su auna su tare da ƴan kasashen ƙetare idan suka saki suka taimakawa kungiyoyin agajin ƙasa da ƙasa ko sojoji Edward Cullen shugaban shirin ayyukan jinƙai na Majalisar Ɗinkin Duniya a Najeriya ya bayyana damuwa akan farar hula da ma'aikatan jinƙai a jiya Lahadi biyo bayan harin na ranar Asabar Kungiyar agajin ƙasar Norway ta ce harin ya kawo koma baya ga aikin da take yi ya kuma yi barazana ga ayyukan ma'aikatan jinƙai da yawa
labaran duniya kenan kuka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia yanzu kuma lokaci ne na rahotanni a Najeriya gwamnonin kudu maso gabashin kasar da shugabanni a fannonin tsaro sun gudanar da wani taron kolin gaggawa a birnin Owerri babban birnin jihar Imo dan samar da hanyoyin magance matsalar tsaro da yankin ke fama da shi a yanzu wakilin muryar Amurka Alfonso Okoro Igwe na dauke da karin bayani
A Najeriya gwamnonin kudu maso gabas da shugabannin ma'aikatun tsaro sun gudanar da wani taron kolin gaggawa jiya Lahadi a Owerri babban birnin jihar Imo domin lalubo bakin zaren warware matsalar tsaro da ta addabi shiyar kudu maso gabas a kwana-kwanan nan a wata takardar da suka rabawa manema labarai a ƙarshen taron Gwamnonin da shugabannin ma'aikatun tsaron sun yanke wasu shawarwari guda 15 ciki da yin alawadai da ta'addanci a kowane sassa na Najeriya musamman a yankin kudu maso gabas da yin alawadai da kona ofishoshin ƴan sanda afkawa gidajen wakafi tare da sakin furzunoni da kuma kashe-kashen jami'an tsaro masu gari da kuma manoma da makiyaya A shawarwarin nan da suka yanke, akwai kuma yin tafiya kafada da gwamnatin taraya wajen yakar ƴan ta'adda da ƴan fashi da masu garkuwa da mutane. Da kafa sashen rundunar tsaro na shiyar kudu maso gabas da ake kira Ebubagu, da kuma kafa wani kwamiti kunshe da jami'an tsaro, jami'an gwamnati, da kuma wasu masu ruwa da tsaki domin aiwatar da kudurorin wannan rundunar tsaron. Haka zalika waɗannan gwamnonin da shugabannin ma'aikatun tsaron sun amince da hana kiwo a fili tare da umurtan jami'an tsaro da su aiwatar da wannan hanawa Alhaji Suleiman Ibrahim Suleiman shine babban mai taimakawa gwamnan jihar Imo kan harkokin arewa kuma ya yi ƙarin bayani
Jika da ayin taro na gaggawa wanda suka gwamnoni biyar na jihar Kudu suka ma'ayin tare ne saboda irin rashin zaman lafiya da yake faruwa a Imo biya da jihohi a nan bara. Kuma lallai taron ya yi armashi domin sun cimma matsaya a kan lallai za a kare lafiyar da dukiyoyin dukkan bako ba ma baki ba kowa da kowa kuma sun alkawarin kare lafiyar da dukiyoyin baki mazauna garurukan su. Da dukkan sauran wani abubuwa da shi sannan mai girma gwamnan jihar Imo da Dr. Ogun Ojima wanda shi ne ya kwasu dama shi na nan yana ta kokari a yi na cewon wannan abubuwa da shi ke faruwa ba sa faruwa sannan mun san Allah suna da kuma karshen hakan ya su.
Alfonso Sokori Gwe, muryar Amurka daga Owerri, Najeriya.
A daidai lokacin da 'yan Najeriya suka fara tofa albarkacin bakinsu kan yiwuwar ci gaba da aikin bada allurar rigakafin corona a daidai wannan lokaci na watan Ramadana malamai kuwa na ci gaba da bada fatawa akan allurar da kuma azumi inda suke ganin cewar babu illa ga mai azumi dan ya karbi wannan allurar Halima Abdurrauf ta hada mana rahoto na musamman akan hakan
Musulmai a fadin duniya na dakon jinjirin wata dan fara azumin Ramadan lamarin da yasa aka fara kai kawo akan halaccin karbar rigakafin cutar coronavirus a lokacin da mutum ke azumi wanda limami a babban masallacin kasa dake birnin Abuja Malam Ibrahim Ahmad Makari yayi bayani akai
na farko dai kamar yanda kika sani shi allura generally baya karya azumi wato allura idan ba manufan shi kaman abinci bane wanda aka yi shi da niyan abinci koko zai zo ma kokoro kariya azumi da haka duk abin da ya shiga ma mutum ta wani kafa wanda yake ba kafofin da abinci ya saba ji ba to ba abin da yake kariya azumi bane wannan sanannan abu ne kaida ce da duka malamai sun sani akan abubuwan da suke kariya azumi dan haka rigakafin corona bai sha bamban da sauran allurai ba ma'ana dai kawai kila za a yi sabani akan cewa shin shi wannan allura ya inganta koko wannan alluran daidai ne dai bane wannan duk wasu abubuwa ne daban wanda kuma a kaida abin da ya kamata shine a koma ma likitoci shi addinin musulunci addini ne mai tsari a kowanne abu ana shine fasalu ala dhikri in kuntum la ta'lamu kowanne abu ana koma ma abuta wannan abin ne
da muka tuntubi likitoci kan yiwuwar rigakafin yayi wa mai azumin illa Dr. Muktar Ali ya ce
to abin da ya bayyana mana dai a likitance shine ba wata illa in mutum mai azumi ya karbi wannan alurar rigakafin ta corona kuma gaskiya ba wani lokaci da aka kayyada a ce mutum sai ya sha ruwa ko sai akwai abin ci a cikin sa kamin ya karbi wannan aluran da shike sati 3 zuwa 4 da suka wuce mutane suna ta karba wasu ma da azumin su suke zuwa su karba so a likitance dai jama'a za su iya karban wannan aluran insha Allah
a bangaren gwamnati kuwa babban manajan kula da lamarin yaki da cututtuka na cibiyar NCDC Dr. Muktar Muhammad yayi nasa bayani game da matakin gwamnati kan ci gaba da ba da alurar rigakafin cutar corona a cikin watan Ramadan
a halin gaskiya ba za mu tilasta wa mutane akan cewa dole sai mutum ya dauki allura ba idan mutum hankalinsa bai kwanta ba da daukan allura yana iya jira har sai bayan ya gama azumi sannan a dauki allura idan za a yi mishi a gwamnatance ba za mu tilasta wa mutane ba ba kuma za mu fujiro da wani sabon tsari daban na cewa sai a dakatar da yin allurar rigakafi har sai lokacin azumi ya wuce ba za mu ci gaba da yi waɗanda suke da dama suka ga za su dauki allurar su dauka wannan shine bayanin
a bangaren yan kasa kuma ga abin da suke cewa kan wannan lamari
sunana Kabir Abdul gaskiya a halin yanzu ba riga na karba allurar rigakafin corona ba inda hali in na samu kafa zan iya karban allurar cikin watan azumin Ramadana
sunana Suleiman Abdul garin gaskiya ban yi allurar rigakafin corona ba ba dan koyi ba saboda cunkoso da yawa a wurin amma Allah ya bani iko aka samu lokacin cikin watan Ramadan cunkoson yayi sauki zan tsaya amin kamar yadda kowa yake tsaya amin
a fadin duniya kimanin al'umman musulmi biliyan 1 da miliyan 840 ne za su yi azumi na tsawon kwanaki 29 zuwa 30 ba ci ba sha daga fitowa zuwa faduwar rana lamarin da wasu masu fada a jike ganin za a fuskanci turjiya a karbar rigakafin cutar coronavirus a wannan lokacin Halima Abdurrauf muryar Amurka daga Abuja Najeriya
to ubangiji Allah ya kawo mana mafita baki daya tun bayan wani yajin aiki da ma'aikatan shari'a suka fara a Najeriya a yan makonnin nan sauran kungiyoyi masu zaman kansu na ganin cewar akwai bukatar a sake duba albashin ma'aikatan shari'a don ta haka ne kawai za a iya magance matsalar cin hanci da rashawa suna ganin cewar inganta rayuwar ma'aikatan shari'a yana daga cikin ginshiki na samar da mafita ga Hassan Maina Kaina dauke da karin bayani
kungiyar mai rajin tabbatar da adalci da gaskiya wato SERAP ta nemi hukumar tattarawa da kuma rarraba kudaden shiga ta kasa da ta ƙara wa alƙalai da ma'aikatan shari'a albashi da allowance. Kungiyar ta SERAP kazalika ta kuma nemi a rage albashi da allowance ɗin waɗanda ke riƙe da muƙaman siyasa a Najeriya. A cikin wata wasiƙa da ta aikewa hukumar, SERAP ta ce yana da kyau ake baiwa alƙalai duk wani haƙƙin su da ya cancanta don hakan ya ba su damar yin aikin su ba sani ba sabo. Wasiƙar wacce mataimakin darakta na kungiyar ta SERAP Oluwada Reko Lawale ya sanya wa hannu na mai cewar ba daidai bane kana ya saba wa doka a ci gaba da nuna wa alƙalai bambanci yayin da kuma a bangare guda masu riƙe da makaman siyasa suke fantamawa tare da samun albashi mai tsoka. SERAP ta ce a duk duniya baki ɗaya Najeriya ce alƙalanta suka fi samun albashi mafi ƙaranci a halin yanzu. Barista Modibo Bakari wani lauyan tsarin mulki ne a Najeriya ga yadda ake kallon al'amarin
a wani bangare kagane ko
eh
abu da kika fada daidai ne musamman political office holder musamman membobin national assembly da house of assembly kana ji na wanda in ka duba ba su da wani aiki wanda ma aikin su ma ko da ba sa nan akwai lokutan da babu su ma gabaki daya amma kuma kasar tana tafiya aiki ya tafiya kamar lokacin mulkin soja amma kuma kudaden da ake kashewa a wajen su wanda ake ba su ya wuce misali sannan ko political office holder har da duka duk da kansila albatin kansila ya fi na aiki na professor wanda ya kantarwa a jami'a ba wannan bangaren in suka faɗi haka daidai ne
amma ga dan gwagwarmaya Alhaji Abdulkarim Dayyabo da ke zama shugaban kungiyar rundunar adalci a Najeriya na da ra'ayi na daban
sai ta shiri ke gaya maka sai an dauko abu gaba da idan kana so kai jara sai ka dauko shi ka tushe yanzu ka zo ka share bishiya ka sa zan reshe ka sa wannan reshe ya zo ka abin nan kaga an yi ruwa sai bishiyar sai sa ka reshe amma ka tuko bishiyar da ka tushe ta jinjiya da ta kare ita kai kusara ta ka fashe ta da kufon ta bushe kore ta to kanka wannan da ita ko ka jefa ta a ruwa to kaga shine giddin magana shi yasa in kira sun kai adalci shi adalci ba shi da wani sirci kila ka tausa shi tsantsan sai zai ka darkake tunda Allah ne shi ai adalci yace mulkin nan ma ina ba shi ne ga wanda zai rike shi ya dure a cikin adalci amma in ya zalunci ko da yace ya imani zai ga gusa tsinye shi kuma kowa ya gaga abu da ya faru
Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria
to yanzu kuma bar mu je ga rahoton mu na musamman daga jihohin arewa ta yamma wanda Sani Shuaibu Malumfashi ya hada mana
A Najeriya cikin makon da ya gabata ne shugaban kasar Muhammadu Buhari ya nada sabon subeto janar na ƴan sandan Najeriya wanda ya mai gurbin nada wanda aka ta cece kuce a kansa a lokacin da aka kara masa wa'adin watanni uku a bayan da aka sauke manyan hafsoshin rundunar sojojin kasa da na sama da kuma na ruwa wanda aka nadan yanzu shine alkali Usman Baba wanda tuni har ya kama aiki a cikin makon da gabatar amma yayi jawabi ga manyan hafsoshin ƴan sandan Najeriya a hadkwatar rundunar dake can Abuja
Indigenous must get appreciation of Almighty Allah subhanahu wa ta'ala, the most beneficial that I address you all in this day, which marks the formal transfer of leadership of the Nigerian Police Force from the outgoing 20th Indigenous Inspector General of Police, IGP Muhammad Abubakar Adamu, to my humble self.
Ya fara ne da yin godiya ga Allah madaukakin sarki da ya bashi wannan mukami na babban subeto janar ɗan ƴan sandan Najeriya. Wannan jawabi in ji shi shine tabbacin cewa ya amshi ragaman mulki daga hannun hazikin shugaban ƴan sandan Najeriya ɗan ƙasa na 20 wanda ya rike wannan mukami wato IGP Muhammad Abubakar Adamu. Sanya ne shugabantar rundunar mafi girma ta ƴan sanda a nahiyar Afirka wacce ta shahara tare da wadatar hazikan baraje iko ne na rabbani wannan mukami babban aiki ne na yi wa ƙasa aiki tukuru don hada kan al'ummar ƙasa musamman a daidai wannan lokaci mawuyaci da Najeriya ta tsinkaye kanta a ciki dangane da rashin tsaro da kuma aikata ayyuka na ta'addanci satar mutane da kuma kashe su rigingimu da kuma aikata wasu miyagun laifuka tare da yunkurin da wasu sassa na Najeriya suke yi na neman ballewa don kafa ƙasa ta cin kashin kansu magance waɗannan lamurra cikin ɗan takaitaccen lokaci kamar yadda ake bukata na tabbatar da dunkulewar Najeriya matsayin ƙasa ɗaya mai al'umma ɗaya gagarumin aiki ne mai son matsi to amma na yi imani cewa da daɗewar da na yi a aikin harkar tsaro a cikin Najeriya wacce Allah ya azurta ta da zaratan hazikan ƴan sanda ƴar'iranku na tabbatar da taimakon Allah ƴan sandan Najeriya za su mara mana baya don cimma nasara ga wannan al'amari da muka sanya gaba.
I'm also encouraged by the fact that the outgoing Inspector General the courageous and patriotic officers who undoubtedly shall support me to advance the international community.
Abinda ya kara mani kwarin gwiwa shine Special General mai barin gado yana da hamshakan zaratan hazikan hafsoshin yan sanda masu kishin kasa da kwarewa wanda kuma nayi imani cewa a shirye suke su bara mana baya dan kawo karshen matsalolin tsaro da kuma aikata ayyukan ta'addanci wanda suka addaba a Najeriya a halin da muke ciki. Babban tagomashi mai karin gwiwa a gare ni shine Special General mai barin gado ya samar da kyakkyawan dade wanda aka samar da kwarewar aiki ga hafsoshin yan sanda kuma waɗanda a kodawan lokaci masu cika aiki ne a duk lokacin da bukatan hakan ya taso dangane da tsaron kasa. Babu shakka wannan zai taimaka mana gaya a matsayin nana Special General na yan sandan Najeriya wajen shata daddawalin aiki da raba daunin iko da jagoranci tare da shata sabbin dabarun yaki da ta'addanci wanda da yadda Allah za mu kawo ƙarshen wannan al'amari da ake fama da shi yanzu a cikin Najeriya. Ku sani cewa babban aikin da ke gabanmu shine nauyin da ya rataya kacukan akan mu na tsaron lafiya da dukiya da kuma tabbatar da haɗin kan ƙasa a cikin Najeriya. Nauyi ne dake kan yan sanda. Sai mun zagi damtsi mun hada kai mun nuna kishin kasa shine zamu iya cin galaba wajen kawar da wannan babban kalubale dake gaban nasu.
As IGB Adamu exits the force, I call on you all to join me in celebrating one of the greatest policing icons of our time and put on record our immense appreciation of his laudable contributions to the Nigerian police force.
Shin kowane irin shawarwari ne tsaffin jami'an tsaro ke da shi da za su baiwa sabon Special General ɗin yan sanda alkali Usman Baba wanda ya amshi ragamar mulki a daidai wannan lokacin da Najeriya take cikin tsaka mai wuya dangane da batun matsalar rashin tsaro? Tsohon shugaban mulkin soja na Najeriya General Abdulsalami Abubakar ya bada shawarwari masu ma'ana a hirarsu da Yusuf Aliyu Harambe ta wayar tarho.
Farko wayannan sojoji da sanda aiki a masu yawa dole ne a taimaka musu a ɗauki mutane aiki da mutane nan da yawa a Najeriya suna neman aiki. Na tabbata akwai matasa wanda in aka kira su yau wanda za su shiga aikin soja ko yan sanda ko civil defense ya kamata a ɗauke su aiki a ba masu training yanda ya kamata sannan a tura su inda za su yi aiki. Ba shakka akwai karancin yan sanda, akwai karancin masu aikin tsaro. Ya kamata a ɗauki mutane a koyar da su a tura su inda za su je su yi aiki na farko kenan. Don an ɗauke su aiki a samun ma mutanen nan masu tsaronmu kayan aiki. Kamar misali yan sanda ba kawai ka ce ka ɗauki yan sanda aiki ba ka yi training ba shi, dole sai ka ba shi kayan aiki. Me ya yi kayan aiki kamar motoci da dai sha abubuwa na yanda za su yi magana da juna da ce gawa kaza ya faru a kaza don a kawo gudunmawa da kuma gidajensu da kuma yanda za a kula da iyalinsu ba su je wurin aiki kuma asibiti kamar makarantu da dai abin da ya kamata na rayuwar ɗan adam.
Za a ga cewar a Najeriya ɗan makonnin baya shugaban ƙasa ya sabunta hafsoshin tsaron ƙasar, sannan kuma idan aka duba a ƴan ya kuma sabunta hanshin shugaban ƴan sanda na Najeriya. Waɗanne irin shawarwari ne a matsayinka na tsohon masani a harkar tsaro kake da shi gare su wanda za su iya kawo ƙarshen waɗannan matsaloli a cikin ayyukansu?
To alhamdulillah an canza su, to amma ba canza su kawai ba zai sa wani abu ba sai ba su kayan aiki shi ne wayanda na yi magana a baya. Sai an ba su mutane, sai an ba su makamai da abubuwan da suke kamata. Ina masu fatan alheri da addu'a Allah ya taimake su su aikata abinda ƴan Najeriya suke da tunda su iya yi. Kuma mutanen da suke shugabanci wanda suke karkashin su kuma sai su gane don an kawo sabon mutum gobe da safe ba za su a yi gari su ga abubuwa su canza da safe ba. Sai su yi haƙuri su bi abubuwan da su waɗannan shugabannin su da aka naɗa su taimaka musu don a gudu tare da tsira tare.
tsohon shugaban mulkin soja na Najeriya General Abdulsalami Abubakar a hirarsu da Yusuf Harande. Suma kungiyar gwamnonin jihohin Arewa karkashin jagorancin shugabansu Samuel Lalong sun taya sabon Secretary General ɗin murnar samun wannan makami tare da yin kira gare shi da ya zagi damtse a aiki tukuru a nuna kishin ƙasa da tsoron Allah wajen yaƙi da ta'addanci, kisan mutane, satan mutane da kuma sauran miyagun abubuwan da ke neman rarraba kawunan ƙasa musamman yadda ake ƙoƙarin ɓalle wannan. Waɗannan na daga cikin manyan abubuwan da suka yi mai manuniya gare shi. Sanisha Malafashi, murya Amurka daga Katsina a Najeriya.
Kawo ga shirinmu na ƙarshe labaran duniya a takaice.
A yau Litinin gwamnatin sojan ƙasar Myanmar ta gabatar da ƙararraki shida akan shugabar farar hular da aka tumɓuke Aung San Suu Kyi, yayin da ake ci gaba da yin zanga-zangar Allah warai da juyin mulkin da aka yi a ƙasar ranar 1 ga watan Fabrairu. Kasar Japan ta fara yi wa masu manyan shekaru rigakafin COVID-19 yayin da hukumomin Tokyo babban birnin kasar suka sanya tsauraran matakai don daƙile barkewa annobar karo na hudu. Kasar Iran ta zargi Isra'ila da silar daukewar wutar lantarkin da ta faru a cibiyar makaman nukiliyar Iran ɗin Tenan Tas da ke ƙarƙashin ƙasa. Wani mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Iran, Sa'id Khatibzadeh, ya ce injinan inganta uranium sun lalace kuma Iran za ta ɗauki matakin maida martani da bai bayyana ba akan Isra'ila.
Masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan ranar. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu gobe cikin shirinmu na karfe 6 agogon Najeriya, Nijar Kamaru, karfe 5 kenan agogon GMT da Ghana. Za ku ji sauran abokan aikinmu dauke da wasu rahotanni. Yanzu a madadin abokiyar aikin tawa Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin, sai wadda ta daidaita mana sauti, Julie Levis Gratiam. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Ku kwana lafiya, mu kuma mu ƙara sauni lafiya. Bis salam.